Mai san talakawa ne kuma mai kishi na kanawa ne a gaishe ka a gaishe ka mace kalman karfe a zalumai take su yake hajiya bace ma a gaishe ki sari siri ke gaishe ki mai waka da hausa irin taki shi ya sani rero din na gaishe ki na gaishe ki da masoyanki ni a Kano nake sharifan zauren Tido nake mutanen Kanawa a gaishe ku ƴan kwankwasiya a gaishe ku ne masoyinku dan mutan sharifan nan naku a gaishe ko a gaishe ku ni a Kano nake unguwar sharifai nake a farko na sanya sarki na Allah gwani wanda ya raina ya fide ni daga umina sila cikin auren sunna auren sunna akwai kima sunnar dan Amina sabi sidi na rike salati kuma ban zahara bara shugo manzo nura alai sahaban sana kara mataji kokin sana dora a gaishe ko a gaishe ku ranar madina nake yau a Kano nake wannan waka na rera akan mai suna Fatima Zahara Fatima Abdullahi da lauwar yara mai bawa gwamna shawara akan yara a gaishe ke a gaishe ki rannan sa'uriya yau a Kano nake hajiya Fatima yara kina san su na ƙasar su marayokin ja su kina so ki ga an tarbe su ki ga tallafi ana ba su a gaishe ke a gaishe ki uwar mu da sakar fi mai karfin ma ba shi kike mai imani ake ba rainan yaro mai tausayi ba yai wa maraya ƙoro na ƙasar shi tallafi yake sauraro hajja ba ta makoma ba ta ƙoro a gaishe a gaishe ki na yaba halinki ni ya taimako kike saboda kyawawan halayenki mai girma da takunkwasa ya dauke ki mai bashi shawara ga yara da bakinki na ƙasar su marayu a hannunki a gaishe kya a gaishe ki ƴar mutanen dala ƴar asalin Kano take yabon gwani dole ne cini na gani Dakta Rabi Ikonkwa sabar zo ne mai san talakawa ne kuma mai kishi na Kanawa ne a gaishe ka a gaishe ka mai takalman karfe a zalumai take su yake dan gidan kwarai shi ke da tarbiya shi ke ganin girman manya damuwa da mutum ne soyayya Dakta Rabi Ikonkwa alƙarya a gaishe taimakon nakasan su duk shine mai taimakon yara da marayu ne mai tallafin mata da matasa ne a gaishe ka a gaishe ka ai kano sai dan kano duk ta kwankwasa ne duk jira amma ya basu kuma duka kyauta ake basu dan taimaka wa iyayen su a gaishe ka a gaishe ka adalci ya dawo da ta kwankwasa ne magani a asibiti kyauta ne bangaren haihuwa ma kyauta ne duk jama'ar Kano kwankwasi ya nike firiti kwankwasi ya yi hasken titina duka mun samu saroma ya bamu da sana'a ta zo tafi karfinmu zuwan kwankwasa mun samu a gaishe ka a gaishe ka jagoran talakawa duk ta kwankwasa ne duk ta radiyo kwankwasa daga Umar Abdullahi Gando ja gaishe ka mataimakin gwamna na gaishe ka chief of staff na gaishe ka ni dan gwani ban bar harka a gaishe ko a gaishe ku ku yan amana ne kwankwasi ya kuke SSG a gaishe ka Rabi'u Sulaiman bici gaishe ka PDP chairman a gaishe ka Haji Adamu Ali Usmani gaishe ka a gaishe ko a gaishe ku kuma amana ne kwankwasi ya kuke a gaishe ka Isa Widilawa a gaishe ka Sanata Baraka Albarka kwankwasi ya dake ta kara albarka a gaishe ko a gaishe ku ku amana ne kwankwasi ya kuke Dr. Abubakar Lauren Yusuf a gaishe ka Balaraba Ibrahim gaishe ki Alhaji Nasiru Ali Koko ki gaishe ka a gaishe ko a gaishe ku kuma amana ne kwankwasi ya kuke Kubra Adamu gaishe ki Jamila Aisha Muhammad da la gaishe ki Zara Adamu a gaishe ki a gaishe ko a gaishe ku kuma amana ne kwankwasi ya kuke Ali tana a gaishe ka danyar ya ka sai a gaishe ka Mustafa ba kwana a gaishe ka dan kai nuwa a gaishe ku a gaishe ko a gaishe ku kuma amana ne kwankwasi ya kuke ita kulkul a gaishe ka sifika na Kano a gaishe ka na sa'afu a waka Waka Hajja Fatima Umar Albarka Hajja Fatima Abdullahi Dalaba Shakka Mai tausayin yara ce ba shakka mai tausayi na marayu ba shakka ga tausayin na kasansu ba shakka mai tausayin talakawa ba shakka mai san cigaban al'umma ba shakka Fatima Abdullahi da lamai albarka iyaye sun sa miki albarka shi yasa kika tashi da daukaka nan gaba ma sai kin faka ki faka kuma ki zarce haka duniya ta sa miki albarka iyaye ma haka gaba kota ma haka ni ma nan haka a gaishe ki a gaishe ki Hajiya Fatima Abdullahi adalata ke Dr. Umar Faruk Jibrin a gaishe ka duk na sako masu albarka a cikin waka mai albarka a gaishe ku a gaishe ku nisa di sai da jere fai a kano nake